Headquarter rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da wani shiri da ake kira Crocodile Mile 6 don kaddamar da yaki kan masu aikatar laifuka ta yanar gizo da dai wasu miyagun al'amura da al'umma ke aiwatarwa a fadin Najeriya. Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur-Burtane ne da ya kaddamar da wannan sabon shiri a garin Gamdu da ke tazaran kilomita 100 daga babban birnin Maiduguri, wanda Major General Lu Ang Buzai wakilta ya kuma karanta mana ma labarai da gayyato daga jihohin Borno da Yobe dalilansu na kaddamar da wannan shirin kamar haka.
I wish to appreciate our civil leaders and further enjoin them to continue to support the Nigerian Army with credible information that will assist in the professional conduct of exercise Crocodile Mile 6.
Yace yayin da rundunar sojan na ke kaddamar da wannan shiri, ina so roki jama'a su ba jami'an sojan Najeriya goyon baya. Ina so in yi bawa shugabannin fararen hula su kuma taimaka wajen samar ma jami'an soja bayanai masu inganci wanda zai taimaka wajen aiwatar da wannan sabon shiri namu na Operation Crocodile Mile 6 da za a aiwatar don taimakawa fannonin tsaro a kasar nan. Kalar Sagir Musa dai shine daraktan huda jama'an na rundunar sojan Najeriya wanda ya mun karin haske game da wannan shiri nasu. Da baya ce ta so mashara ranar 20 ne ga wannan wata na Oktoba, a kuma kammala shi ranar 31 ga watan Disamba wannan shekara. To wai shin menene ma dalilin kaddamar da wannan shirin, kuma menene ya bambanta shi da sauran abubuwan da ake kirkirowa a baya?
Dalilin shi shine a tabbatar wasu miyagun ayyuka da ke faruwa, wani abu mai kyau shine an ce za a yi shi a duka fadin Najeriya, kuma akwai wani kokari da ita hukumar soja take yi na ganin cewa banna da ake yi ta yanar gizo ta labarai wanda ake shin hidawa na ƙarya da sauran ɗibar arzikin ƙasa da ake yi ta hanyar yanar gizo. Nigerian Army ta hanyar rundunar ta yanar gizo mai kula da harkoki irin wannan yanar gizo tana nan ta hubbasa da ta dakule irin wannan ayyuka. Kana kuma ganin yadda ake ta yaƙi akan yan ta'addan nan na Boko Haram, ana sane cewa wasu suna nan suna barin daji suna gudu suna barin nan wajejen arewa maso gabas suna shiga wasu garuruwa domin su boye. To don haka hukumar soja ta ƙara kullo da cewa za ta ci gaba da exercise na positive identification domin ta ga ta kama irin wa'annan mutane wa'anda ke gudu daga bagen daga suna tahiya don su boye yan bindiga amin su yan Boko Haram da ke gudu daga nan domin su je su boye a wani gari.
Sai dai a zakan akwai wani sabon al'amari da ke ɗaukan hankulan jama'a musamman ma mazauna jihohin Borno da Yobe kan yadda ake rufe wasu manyan hanyoyi wanda ke kawo tsaiko wajen samar da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin buƙatu irin na yau da kullum musamman ma ga mazauna waɗannan jihohi. Da zakan ke so mu haifar da hawa-hawan kayayyakin abinci a cikin biranen. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.